sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Wani dan kunna bakin waki ɗaya ne ba biyu ba, kamar yadda aka yi imani a baya, shine ya kai harin da ya halaka mutane sama da 100, ciki har da ma'aikatan Amurka a wajen filin saman jirgin Kabul Ranar Al-Hamis, inji ma'aikatar tsaron Amurka jiya Juma'a. Ba wani abin mamaki bane cewa samun ruɗani al'amarin da ke da matukar tasiri irin wannan a wasu lokuta a kuma ya ɗasu ba daidai ba. Janar na sojojin Amurka Hank Taylor ya faɗa mani ma labarai a ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Mai magana da yawun Pentagon John Kirby ya faɗi a taron manema labaru cewa Amurka ta yi imanin akwai wasu barazanar tsaro da aka tabbatar da su a tashar jirgin saman, yana mai nana ta cewa a shirye suke kuma za su rari yunkuri na gaba. Duk da haɗarin fuskantar hari, cunkoson mutane da ke son barin Afghanistan sun hallara a wajen filin jirgin saman Kabul ke Juma'a, yayin da aka dawo da zirga-zirgar jiragen kwasar 'yan gudun hijira kwana guda bayan mummunan harin bom ɗin da ya faru. Mahaukaciyar guguwar Ida ta shiga Cuba je Juma'a, kuma za ta iya kaiwa jihar Louisiana da ke kudancin Amurka a matsayin guguwa ta uku gobe Lahadi, a cewar cibiyar da ke kula da guguwar ta ƙasa. Hasashe ya nuna ta kai tsaye zuwa New Orleans, wannan babu kyau, in ji Jim Cousin, babban masanin kimiyya na kamfanin The Climate Service. An ba da umarnin kwashe mutane a cikin birnin da waɗanda za su iya fuskantar haɗarin. Ida ta zama mahaukaciyar guguwa ta taɓa sauka a bakin tekun Cuba da ƙarfin tafiyar iska kilomita 120. Masu hasashen yanayi na fargabar guguwar za ta iya yin ƙarfi da sauri lokacin da ta shiga tekun Mexico. Sun ce tana iya tara iska mai ƙarfin tafiyar kilomita 193 a lokacin da ta sauka a Louisiana da yammacin gobe Lahadi. Har yanzu kawunan hukumomin leƙen asirin Amurka na ci gaba da rarrabuwa kan asalin cutar coronavirus, amma sun yi imanin shugabannin China ba su san cutar ba kafin ta fara barkewa a duniya, a cewar sakamakon da aka fitar jiya Juma'a na wani bita da shugaba Joe Biden ya ba da umarnin a yi. Dangane da takaitaccen bayanin da ba a fayyace ba, mambobi hudu na kungiyar leƙen asirin Amurka sun ce suna da ƙarancin ƙwarin gwiwar cewa cutar ta fara yaduwa ne daga dabba zuwa mutum. Wata hukumar leƙen asiri ta biyar ta yi imani tare da matsakaicin ƙwarin gwiwa cewa akwai alaƙa tsakanin mutumin da ya fara kamuwa da cutar da kuma ɗakin gwaje-gwaje na kimiyya. Manazarta ba su yi imanin cewa an ƙirƙiri cutar ne a matsayin makami ba, kuma yawancin hukumomin sun yi imanin cewa ba ƙirƙirar ƙwayar cutar akai ba. Labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan jinkirin kwana guda saboda rikicin Afghanistan, shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi baƙuncin Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett jiya Juma'a, inda suka tattauna batutuwan da suka haɗa da halin da Falastinawa ke ciki har da batun shirin makamin nukiliya Iran. Don tabbatar da cewa Iran ba ta taɓa ƙera makamin nukiliya ba, Biden ya ce a fadar White House, muna sa diplomasiyya a gaba da ganin inda hakan zai kai mu. Amma idan diplomasiyya ta gaza, a shirye muke mu koma ga wasu zaɓin da muke da su. Shugaban bai yi ƙarin haske kan waɗancan zaɓin da ya ambata ba, kuma ya ƙi amsa tambayoyin manema labarai kan kalaman nasa da Bennett a ofishin Oval. Amurka da Iran sun gudanar da tattaunawa da dama a kaikaici game da komawa kan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da ta taƙaita shirin nukiliyar Iran a musayar sassaucin takunkumi. Wannan yarjejeniyar ta samu asali ne sakamakon damuwar cewa Iran na ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya wanda ta musanya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba batun yadda 'yan Boko Haram ke ta yin saranda suna mika wuya ga dakarun Najeriya a jihar Borno. Tomadalla. A makon nan ne gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a kan yadda 'yan ƙungiyar Boko Haram ke ta yin saranda. Gwamnan Borno ya ce kawo yanzu sama da 'yan Boko Haram 2,600 ne suka mika wuya, kuma akwai buƙatar samu hanyar da za a zaburar da sauran da ke cikin daji sun wasu fito domin su mika wuya. To shin waɗanne nau'in 'yan Boko Haram ɗin ne ke yin wannan sarandar? Tambayar kenan da na yi wa mai bincike kan sha'anin tsaro a shiyar tarkin caji da kuma Sahel, Dr. Kabiru Adamu.
To bisa ga alƙaluman da muke da shi wanda kuma muke kididdigewa, akwai yawancin waɗanda suke mika wuya daga local government kusan guda uku ne a jihar Borno, duk da yake akwai a Niger da kuma Cameroon da ma har Chad, amma yawanci a jihar Borno ne, a cikin Najeriya a jihar Borno, kuma yawancin su daga ƙaranan hukumomin Bama, Goza da Kwandiga. Akwai barabazansu da ke mika wuya a wayansu ƙananan hukumomin, amma yawancinsu a wayan nan guda ukun ne. To yawancinsu kuma bisa ga nazarin da muka yi na tsarin da ita ƙungiyar Jama'atul Ahli Sunna Lindawa Walja take da shi, to ba mayaka ba ne. Duk da yake a cikinsu ɗin akwai ɗan ƙalilan da wanda za a yi kiransu mayaka, akwai wanda ma zan son ambace shi na musamman, wanda shi ne yake shugabancin sashen ƙungiyar waɗanda ke haɗa bama-bamai, da shi da muƙarabai ne guda 11 ko kusan haka nan sun mika wuya. To kaga ba za a iya jam'i a ce dukkansu ba mayaka ba ne, amma dai mafi yawancinsu ba mayaka ba ne. To sai kuma iyalansu waɗanda suka haɗe da su suka mika wuya.
A halin yanzu dai mutanen gari na ɗari-ɗari da batun mika wuya na 'yan Boko Haram ɗin nan. To ko menene abin yi kenan?
To wannan tsoron da jama'a ke da shi yana da nasaba ne da gazawa na gwamnati ta yi amfani da wani sashe na tsari da ake yaƙi da ta'addanci wanda ake kira da Turanci Strategic Communication, don ta fayyace ma jama'a 'yan ƙasa menene manufarta, da niyyar 'yan ƙasar su rungumi manufar tata, da yake manufar tata manufar jama'a ce, kuma in aka yi nasara mu ne jama'a mu za mu amfana. To a ƙarƙashin tsarin sai aka fitar da wannan. To a taƙaice dai ba mu ga gwamnati ta ba shi muhimmanci ba, kuma inda ta yi ɗin da za ka ga yadda ake kushe tsarin da ba a ringa kushe shi ba. A taƙaice dai fargaba da jama'a ke nunawa fargaba ne wanda za a ce yana da asali, misali wanda ke hangen shi daga waje dole ka yi irin wannan fargaban. To amma da yake mu mun yi nazarin shi ne daga matakin tsari wanda ake yaƙi da ta'addanci da kuma gudunmuwar da shi irin wannan ƙoƙari da ita gwamnati take yi na juya kan wayannan ƙungiyoyi da kuma rarraba kawunan ƙungiyoyin, kaga akwai yana da manufa kenan, kuma yana da amfani. Kai ne kana yaƙi da mutum kusan 9,000. Sai aka waye gari 200 kusan 1,000 da wani abu ko fiye da haka sun mika wuya. To kaga waɗanda za a ce kana yaƙi da sun ragu da yawa. In da misali dakarun da za ka tura guda 100 ne, to yanzu kaga za ka rage abin da za ka tura ɗin, don ana sa ran waɗanda suka rage ɗin za su iya to shawo kan waɗancan ɗin waɗanda ake yaƙi da su ko su yi nasara su gallaba a kansu. To a taƙaice dai shi wannan ɗin yana da amfani, wato wannan tsarin na ƙoƙarin kira jawo su don su tunda canza tunaninsu. shigo ciki dangane da tambayan ka na menene abin yi tsarin da gwamnati ta fitar da shi na kokarin juya tunanin wayannan ko mayaka ko membobi na kungiyar jama'at al-Nasrani da wata jihar da kuma na daular Islamic State wanda ke Africa ta Yamma wanda ake cewa Operation Safe Corridor to nan ne ya kamata a ce fito yayi tasiri mu ga amfani ne kuskuren da muke gani wanda kuma muna ta kira ga hukuma shine ita rundunar sojan Najeriya ta rage shishigi da take a wannan tsarin na Operation Safe Corridor fahimtar da muke da shi wannan tsarin hukumomi ne kusan guda 18 na gwamnati wayanda ke da hannu a ciki
yadda dai an boko haram din nan ke ta yin wannan saranda anya babu fargabar cewar nan gaba ungulu ka iya komawa gidanta na tsamiya
kuma ba shakka ungulu na iya komawa gidanta na tsamiya amma ya danganta da irin tsarin da ita gwamnati ta yi idan aka kyale ba a yi safi cikin wannan tsari ba na kokarin juya tunani to aka kuma ba su sake to yau wa'ansu su kamar yadda nace mata iyalan su wa'annan membobin ne na kungiyoyin kuma wa'ansu su ma sun fito sun bar iyalan nasu a can cikin daji to babu yadda za ka yi ka raba su da wa'annan iyalan nasu to kage kenan akwai yiwuwar cewa ko su zama abin da ake ce ma informer ko kuma su zama masu taimaka musu da abubuwan da suke bukata na yau da gobe a takaice dai idan gwamnati ta yi sake ba ta yi biyu tsari na tantance su ba kuma na tura su shi wannan sunsani na kokarin canza tunani to yana iya kasancewa angulu da koma gidanta da ya takaice dai wannan nasara ko rashin nasaran wannan yana ga gwamnati
gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Zulum ya ce akwai bukatar samu hanyar da za a bi domin sauran yan boko haram din da ke daji su masu fito domin su mika wuya don kawo ƙarshen wannan fituna ta boko haram a gaba daya to shin ta ina ne za a tunkari wannan batu
tsarin da gwamnati ta fitar wato tsarin da ta fitar don ta yaki da ta'addanci wanda ake cewa National Counterterrorism Strategy tsari ne wanda yake da bangarori da yawa kuma ya kamata gwamnati yau kusan shekara 12 ana wannan yakin ta tsaya ta yi nazarin tsarin ta ga a ina ne muke bin tsarin a yani kuma kauce ma hanya ta wani gyara ya kamata a yi a takaice dai bangarori ne kusan guda 4 wanda zan ambace su a gurguje wato bangaren shi yaki da soja wanda aka kafa rundunar operation haɗin kai wanda kuma ba sai na wanda gun bayani akai ba jama'a yawanci sun san wannan sai kuma bangaren haɗin kai tsakanin ita gwamnati da sauran gwamnatin jihohi kasashen da suke kewaye da Najeriya don a tabbatar da cewa an samu haɗin kai an yi tafiya tsaya madaurin ki guda wanda kuma kashin shi ne aka kafa wannan runduna na haɗin kai na tafkin Chadi wato wadda take kasar Chadi sai kuma akwai abin da ake cewa countering violent extremism to a fahimta na nake da shi da nazarin da nake a nan ne misali gwamnati ya kamata a ce ta ƙara bayar da himma shi wannan tsarin na countering violent extremism tsari ne wanda duniya an yaddar mai cewa yana da amfani takaice yana da bangarori ne guda 4 wato bangaren kokarin raya tattalin arzikin yankin inda ake da wannan matsalar da abinda yawancin su wannan kungiyoyi suke amfani da shi kenan wannan daukar sabbin mayaka to in aka hana su wannan kaga an hana su damar da suke daukar sabbin mayaka na biyu shine abinda ake cewa counter radicalization da radicalization wannan kuma radicalization wanda kuma shi yana da nasaba ne da kokarin canza tunani ko kuma hana wanda bai riga ya shiga irin wayannan kungiyoyin ba sai kuma abu na ƙarshe shine wanda nake mai na kira strategic communication tsari wanda za a ringa fitar da bayanai na jama'a don su fahimci me gwamnati take yi a ƙarƙashin shi wannan yaki da ta'addanci don a samu goyon bayan jama'a a kuma tabbatar da cewa jama'a sun jajirce duka bayan gwamnati abin da turanci ake ce mai resilience to wa'annan duka suna da muhimmanci sosai amma a namu a Najeriya sai naga an fi bai mana farkon wato yaki na karfin su da sakarfin soja muhimmanci ya fi samun gudunmawa da kuɗi da sauransu to wannan shine zai taimaka ma ƙasa a ƙarƙashin wannan akwai abin da ake ce ma reintegration wato wa'anda abin ya shafa a ga sun koma na ambaci muhimmiyar gudunmawa da dama wadda ita wannan ministry na humanitarian affairs and development take da shi ta shigo shigo cikin wannan ta nuna ma jama'a kokarin da take yi na tabbatar da cewa ta taimaka ma ta kawo agaji ga wayanda matsalar ta'addanci da sauran matsaloli na tsaro a cikin ƙasa ya shafe su, to zai rage suka da ake yi ma gwamnati ganin cewa haka. To amma dukkan wannan sai gwamnati ta inganta yadda take bayar da bayanai don a rage irin kusheta da ake yi. Wannan kusheta da ake yi ba zai taimaka ma manufarta ba, da kuma niyyar da take da shi na cimma burin rage matsalar tsaro a ƙasa.
Dr. Kabiru Adamu, masanin tsaro a shiryar tafkin caji da kuma yankin Sahel. Masu sauraro duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti, sunana Hassan Mainakai nake sallama da ku, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da dangari
masu saurare, barkamu da kasancewa da ku cikin wannan shiri na haɗin gwiwar tashar Unity FM Jos da muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatar da shirin, kuma yau ga mu cikin fadar sarkin garin Wase, babban sarki mai daraja ta ɗaya Alhaji Dr. Muhammad Sambo Haruna na biyu. Wannan fada tana kudancin jihar Plateau ne a tsakiyar tarayyar Najeriya. Mai martaba barka da wannan lokaci.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkan ku da zuwa.
Ranke dade ya takaitaccen tarihin garin Wase yake.
A takaice, Wase gari ne da shi kakanmu Madaki Hassan wanda aka bi asali daga kasan Banno ya taso ya zo ya zauna a garin Bauchi har ya zama Madaki a garin Bauchi, suka kafa gari na kafin Madaki a kasan Bauchi. Daga gurin ne mai martaba sarkin Bauchi ya bashi Wase.
Mai martaba, ko zuwa yanzu wannan gari na Wase akalla zai kai shekaru nawa da kafuwa?
Bisa ga tarihin da muka samu shine lokacin da aka fara lissafi 1820 aka kafa wannan gari, shekara 200 kenan daidai yanzu.
Mai martaba sarki, ko suwa ya suka kafa wannan gari na Wase?
Wannan kasan mai martaba sarkin Bauchi ne, saboda a zamanin da har kuma yanzu duda da ya fice gurin nuna kansa, masarauta takan girmama shi. To saboda ficen da shi kakan namu Madaki Hassan yayi a kasan Bauchi, shine mai martaba sarkin Bauchi ya ba shi rikon garin Dutse a matsayinsa na Madakin Bauchi kuma hakimi na Dutse. Shine yanzu aka bi saninta da Wase.
Kake dade komai tarihin wannan batu na Dutse?
Abin ya kasu da dama. A nan gefen arewacin Najeriya babu kasan da take da arzikin ma'adinai irin kasan Wase, saboda a lokacin kwalli shine Dutse. A nan ake cire ta, a nan ake samo ta, wanda kusan duk arewacin Najeriya an kaga mutane da kwalli a lokacin daga nan kasan ake samu. Daya daga cikin dalilan da ake kiranta Dutse kenan. Na biyu, in ka duba hannun daman ka zaka ga katon Dutse, wanda daga waɗansu kananan hukumomi a jihar nan ana hangan wannan Dutse, wanda kuma tana daya daga cikin dutse guda uku a duniya wanda ake alfahari da ita. So wa'innan suna cikin dalilan da ake kiran wannan kasa Dutse.
Kake dade ko batu na noma da ma'adanai shi sa aka yi wa garin taken gidan harkokin gona da kuma ma'adanai?
Alhamdulillahi, kaman mafi yawancin arewacin Najeriya ka san sana'ar mu gona ne, kuma Wase tana cikin kananan hukumomi a nan jihar Plateau a yanzu, tunda a yanzu a Plateau muke, wanda na farko dai ka rasa Plateau ka shida, karamar hukumar Wase ita ne ɗaya daga cikin shidan nan a girma. Kuma mafi yawan sana'an al'umman kasan nan shine noma. Wayannan kuma abinda ake nomawa takaitattu ne: shinkafa, doya, masara, gero, dawa.
Mai martaba sarki, kowa da irin ƙabilu ne ake samu a cikin garin Wase?
Wanda aka kafa kasa da su kabilu guda uku ne. Na farko shine Fulani, su ne masu mulkin kasa. Bayan Fulani shine Jukunawa, akwai Basharawa, akwai sauran kabilu wanda a takaice muna da kabilu fiye da 20 wanda suke zama a nan wasiya
batun zaman lafiya tsakanin waɗannan kabilu.
Alhamdulillah tun shigowa wannan gwamnati ta General Muhammadu Buhari da kuma shi Barista Simon Bakulalon a takaice kusan shekarar mu biyar babu wani abu tsakanin kabilun da suke kasar nan ko kuma addinai da suke cikin wannan kasa. Muna zaune da su lafiya.
Me martaba Sarkin Dutse, ko menene ya bambanta wannan gari na Wase da sauran garuruwa, wato da wani irin abu garin ya shahara? Sannan menene al'umar wannan gari suka fi alfahari da shi?
To alhamdulillahi, abu na farko a cikin kashi biyar abinda ake ci a jihar Plateau daga Wase ake fitowa da shi. A nan arewa ta tsakiya ba kasan da take da arziki na ma'adinai irin kasan Wase. Kuma a yanzu haka ma'aikatan NNPC har sun sanar cewa an ma samu mai a wannan kasa, wanda an ma fara gwaje-gwaje na wannan mai din. Muna alfahari da abubuwa da yawa da cikin wannan arziki da Allah subhanahu wataala ya yi wannan kasa.
Allah ya taimaki mai Wase. Ko garin nan yana da wani kirari da aka yi mai a zamanin dako na yanzu, ko kuma wata waka da wani mai fasaha ya wake garin da aka ajiye domin tarihi ga 'yan baya?
A kirari za ka ji ana macika lumbo. Macika lumbo shine yakin da aka yi, kuma kakanmu shi ya ci wannan yaki a madadin mai martaba Sarkin Bauchi. Shi ne ya samu sarauta na sarkin yakin daular musulunci a nan Najeriya, shi mai martaba Sarkin Bauchi kenan. Kuma shi Sarkin Wase shi ne sarkin yakin Sarkin Bauchi, wanda shi Sarkin Bauchi kuma shi ne sarkin yakin mai al'umma sarkin musulunci. Akwai waki-waki da dama wanda zan sa a samu maka shi saboda ku saurara.
Sai da muka ziyarci shugaban karamar hukumar Dr. Ado Abubakar Buba domin jin irin matakan da gwamnati ke dauka domin cirewa al'umar wannan gari kitse a wuta.
Ranka da barka da wannan lokaci. Wani irin kokari ake yi na tabbatar da cewa an inganta rayuwar al'umma a wannan karamar hukumar?
To alhamdulillah, tunda muka zo ayyukan da muke kai kenan, akwai kwangiloli da muka bada na gyaran karamin asibitoci na ƙauyuka. Kuma banda wannan akwai abin da ake cewa free medical outreach, mun bayar da kiwon lafiya na kyauta wanda ya jibanci kowane nau'i na jinya, wanda a ciki mutum wajen 23,000 da yan wasu raruka kai sun amfana.
Mai girma chairman, ko dan kai likita ne yasa ka fi bai wa kiwon lafiya muhimmanci?
To alhamdulillah, matsayin na likita dole mu fara da sabon jama'a abin da ya shafi lafiyar jikinsu. Amma ba nan kawai muka tsaya ba, shauran nau'o'in duk mun taba insha Allah. Kamar yanzu makarantu shekarun baya in ba kuma taba an samu tashin-tashina wanda ya shafi jihar gabaki ɗaya, musamman ƙananan hukumomin da suka wahala, Wase tana ciki. Kuma makarantu da yawa an kokona an ciccire abubuwan gine-gine da shauransu na makarantu, wanda mun zo mun yi wannan aiki a lokacin da muka sayi kwano da kusa da siminti. Muka yasa mutanen ƙauyuka suka ayyukan gayya suka gyara wannan azuzuwa na makarantu. Kuma mun samu haɗin kai da ita cibiya na Subek, wato mai kula da ilimin mataki na farko, wanda a kwanan nan ma an gangara da kayan kayayyaki wanda suka shafi teburi, jeru da abubuwan rubutu wanda mun ka dauki nauyi muka diba wannan kayayyakin muka je muka raba su da makarantun wajen 50. Akwai kuma ayyuka na hanyoyi wanda shi ma mataimakin kakakin majalisar tarayya shi ma yake aiki akai wanda yake ganin insha Allah ba da jimawa ba za a haɗa mu da Gombe, za a haɗa mu kuma da Taraba wanda za ta fito ta bi ta wasi insha Allah. So ina ga irin na hanyoyin aka same su gaskiya jama'a ta samu wala wajen safara.
Mai girma ciyaman ganin cewa wannan gari na kuna washe yana da daddan tarihi kuma babban gari ne. Akwai wani kira da za ka yi wa gwamnatin jihar Plateau da ma gwamnatin tarayya?
To alhamdulillah mai girma shugaban kasa kullun yana jaddadawa dole mu tabbatar ba sai kawai kan hanyar kudin shiga guda wato man fetur ba, dole sai an bunkasa noma da kiwo da kuma sha'ani na ma'adanai. To gaskiya duk wayannan muna da su, kira na ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha su taimaka mana musamman kan wannan matsala na hanyoyi, su ne manya kwarai da gaske.
To duka iyakacin abin da shirin da dan gari na wannan mako ya kunsa kenan, inda muka tattauna da sarkin garin Wase Dr. Muhammad Samba Haruna na biyu da kuma shugaban karamar hukumar ta Wase Dr. Ado Abubakar Buba. Yanzu a madadin dukkanin abokanan aiki musamman Rabiu Abdullahi sai kuma tashar Unity FM Jos da abokiyar kawancanmu muryar Amurka wato VOA, ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi a wani lokaci.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Zayyano kamanninta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado masu ko gumbaza na kosa ba karshen labarin da nake bam hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya te nake dai mai nisa ban san ina zan bari na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fasa ina tabe dan yakaro da dan Musa yazo dan huta ni kwana ce ban gaji ba zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane yake in yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce Gombe yanzu na shigo Adamawa na yo tsayuwa nauyin da ke kai na salla in yi daukewa ban jin dadin lokacin ta yayo ban yo ba garin fulani ne Adama wanyola nace amanar kyawu akai garin yola na galuba batu garin mutanen yola taji labari na har tana zubar kwalla tace da ni a soyayya ban ga komai ba arayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya ba kwan daki nayi gamo a soyayya na yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki na dan dana sai na ji akwai wani sarki da dan tano nai ma ban tantance ba take labari ki bani umbaki tiran da na ganki nake san ku sake da kallanki sai naji tashin muryar nan mai zaki naji an ce juyo sai naji kamar ba ni ba
ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.